Usman nace wallahi an samu matsala dan musiba ya waita dai ta kai ga garinya murja wallahi Usman kila bakin iyaye gare ta Usman Usman wai gidan gala ta tahi Usman tana wasu maganganu na banza wai tana cewa duk mace mai ciko ana gane asabi da duwar yunta rawa Abbasu yi an ka bata wallahi juyawa dai ta kai ta tahi tana wai nata ba ciko na badan suna motsawa Usman ka ku ga wallahi an samu matsala kila bakin uwaye gare ta Hassan Mekwab ko wai magana ka gaskiya ta dan wallahi mun fara ganin alama in ba da musiba ba da bakin iyaye cikin gidan gala gaba da mutane miliyoyi ki rinka juye-juyen abubuwa kina ta sama al'umma da hankali ko da ba wai suna ba to wallahi ki ji tsoron Allah dan wallahi cin ubanki za a yi gobe lahira akwai wani shi kuma wallahi da a gidan gala tare da ita Usman mai wani ciki ya da kasan randa wallahi kai ma ban san ka ba amma ka ji tsoron Allah dan cin ubanka za a yi lahira tun da na ga wallahi kai ka zuga ta kana wai kaza kaza in ba ta zan wuya ba za ku zan wuya ana cin ubanku wallahi dan mu ubanku sai mun hadi magaskiya wallahi kana barin ciki ya da kasan randa har da juya ta kai wai Usman tana buso tana nuna musu ha inna lil Usman wallahi duniya ta kusanta shi.